Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Hausawa kan ce dama da ita tusa ba ta hura wuta. Sarkin mayin albasu da ya sa wasu mutane suka yi tsarki aka baiwa yara ruwan tsarkin suka sha, ya ce dama ita mai ta ƴan dabaru ne, don haka yake neman a yi masa afuwa tun da ƙarya yake. Sai dai kuma ciro man sarkin mayin Kano ya ce wancan wanzami ya yi zuɗi ta malle, domin kwashi ya kafe kan cewar akwai maita ita ce ma ta haife su. To amma fa ga alama fa shugaban anti-corruption na dab da zama sarkin hada-hadar lura da harkokin maita a fadin Kano. Wata mata ta shiga garari bayan da ta yi yunkurin kai wa ɗan uwanta da aka yi wa hukuncin kisa wayar salula har cikin kurkuku. Ƙwararrun masana fannin halayyar ɗan adam kuma sun ce yawan kyaran yara yana sawa su taso a matsayin dolaye ko ma su fandare dungurungun. Sai ku biyo mu don jin cikakken bayani da shawarwari daga bakin su. Yau take Laraba ta bawa ranar samu, don haka ne ma muke fatan karkare shirin da wasiƙar mu ta kaico. Ku dakace mu. Jama'a assalamu alaikum, barkan mu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Yau dai shirin sai dai ku karɓa da haƙuri, domin kaso mafi tsoka na shirin yau zai mayar da hankali ne akan batun harkokin maita da dangoginta. Domin kuwa tun a jiya mun fara ba ku labarin wani wanzami mai suna Yahaya Wanzan, wanda yake muzurai da Mirza Gashin Baki, yana cewar shi sarkin mayu ne har ta kai yana karɓar kuɗi a hannun mutane yana ba su magani. Wannan wanzami wanda ya gagurta a garin na Albasu ya kasance wani gagarabadau wanda ake wa kallon wani babban maye mai kama mayu. Mutane da dama a garin Albasu sun fuskanci tsangwama bisa yadda Yahaya ya ce su mayu ne. To amma yau ya gamu da sarkin kama mayu muhi magaji, wanda ya tilasta masa gurfana a gaban mutane don neman a yi masa afuwa bisa ƙagen da ya musu. Wakilinmu Yusuf Ala Abdalla ya halarci garin Albasu, inda aka sanya Yahaya Wanzan ya durƙusa yana ahi ya yi dubale yana neman gafarar waɗanda ya ƙagawa mai tarƙarya. Ga Isuhu.
Da misalin ƙarfe 12 ne agogon Najeriya, tawagar hukumar anti-corruption ƙarƙashin jagorancin Malam Muhi Magajiri Mungado da kuma tarin ƴan jarida da sauran al'umma aka yi dafifi a fadar hakimin Albasu. Sannan kuma aka kiran dukkanin al'umar garin Albasu suka kuma bayyana, inda anan ne wannan sarkin mayu wanda ya ce a yanzu ya koma ɗan autan wanzamai ya tashi a bainan nasi ya ƙaryata kansa na cewar shi ba sarkin mayu ba ne, yana dai bin waccan hanya ce a matsayin sarkin mayu, yana karɓar kuɗaɗe a hannun mutane yana ƙaga wasu sharri da zumman dai neman kuɗi. Har ma ya ce akwai wasu mutum ukun a fada waɗanda su ne suka ɗore masa gindi kuma ana raba kuɗin da su.
Wannan gaskiya ne. Misali idan aka ba da 15,000 zan ba su 8,000 da 7,000 sai a rarraba. Yau na tuba daga wannan na koma hannuna mai sandan ɓangaren wanzanci a wanzan nake yaron wanzan. Ba ni ba wannan ɓangare. Yanzu na yi nadama kwata-kwata na bar wannan ɓangare.
Duk da wannan godo da kuma banbaki da neman afuwa da sarkin mayu yake yi a bainan nasi, musamman ma ga wasu mata manya guda biyu waɗanda suke zargin ya ƙaga musu sharrin kuma su ne suka kai ƙararsa, bayan da suke zargin ya sanya su sun yi tsarki sun kuma wanke bakinsu sun kurkure sun kuma ba wasu da ake zaton ya kama, har guda daga cikinsu ta ce ba za fa ta iya yafe masa ba, so da ya janyo mata gagarumar ƙyama ita da mijinta da danginta, ta ce har ta mahaifiyarta ta dalilin haka ta mutu.
Taimin zagi ya fi 1,000 tana zagi da tana zakewa. Ita ta kane an kulle ni an ci mu mutunci. Saboda na kama mata ƴa ta bata aifa mayu ƴa ta ba. Bata aifa mayu ƴa ba. Ita ba za a cinye mata ƴa ba saboda haka ta kawo ni na. Ba zan haƙura ba. Ba zan haƙura dan da mijinta har gida ita da take ni. Sai dai da katari haka ƴan murukin a hannunsa. Da ai sami ba rauni zai mun bada mai rauni yanzu ko na mata ai ta ban iya.
Shi ma dai shugaban wannan hukuma ta karɓa ƙorafe-ƙorafe da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa Malam Muhi Magajiri Mungado ya ce da alama dai allura za ta iya tono garma, tun da dai abin da ya kai mu wannan gari shine sarkin mayu ibarrantar da kansa da waccan sarauta ya kuma gaya wa mutane asalinsa da gaskiya. Sai kuma gashi an gano cewar akwai wasu manyan fadawa uku a ofishin hakimi da suka hada da sakataren hakimi da wakilin hakimi da kuma wani mutum mai suna Isyaku, waɗanda ake zargin suna karɓar dubunnai a wajen sarkin mayu su kuma ba shi dama ya riƙa yi wa mutane wancan sharri. Da haka Malam Muhi ya ce ya zama wajibi waɗannan mutane su gurfana a gabansa, tunda dai an samu ƙorafe-ƙorafe ga kuma cin hanci da rashawa.
Yanzu kila su ɗan wannan abin da yake suke karɓa daga gurin mutane ba su damu rayuwar wasu da ji talaka ba, kamar yadda ka ji wasu suna faɗi a nan gurin cewar wata ta ce ba da ita da ƴaƴanta a tsangwama suke. wani ya ce shi da ƴan uwansa da family ɗinsa gaba ɗaya an wulakanta su, su abin da ya dame su. Saboda haka duk wanda ya shigo cikin harkar nan, na gaya maka zan ido ga abin da hukuma za ta za mu ɗauki matakin da doka ta tanada, kuma wallahi za mu yi abin da ya kamata domin a kawo maslaha, a kawo zaman lafiya, a kawo kuma gyara a cikin al'umma.
Don Allah ya kai mu gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya.
To amma Yusufa yayin da shi ya haya wanzan yace mai tar ma gaba ɗayan ta ƙarya ce da ƴan dabaru, mun tuntuɓi fa da sarkin mayin Kano har ma na zanta da ciro min mayin Kano Alhaji Haya Ali, wanda yace a su dai mai ta ce ta haife su gaba da baya, dan haka shi dai wancan wanzamin shine makareci, amma ta su mai tar tana nan daram suna kuma ci gaba da aikata mai ta.
Dole yanzu tunda an rutsa shi ƙaryarsa ta kare nake cewa haka mai ta ƙarya ce, amma mu mun san mai ta ita ta haifi iyayenmu, ta haife mu, mu kuma ba za mu ce ƙarya ba ce, tunda mu dai ba za mu ce yadda mu taɓa cutar da mutum ba.
Kamar me da me kuke iya yi wanda misali mutane za su gane cewa eh haƙiƙa ko ne mayu na gidi?
Yawwa, to an irin wannan na faɗa maka wannan ai ba ma iya nunawa. Ai ba abu ne, wannan abu ne na baiwa ce ta sirri wanda ba za mu ce a ga abin da muke yi ba.
Alhaji Haya Ali kenan ciro man sarkin mayin Kano, wanda ke hakikancewa cewar su mayu ne gaba da baya. To amma wannan gabar za mu sake komawa fa da sarkin lura da hada-hadar mai ta da mayu, wannan rabul muhuyi magajiri mun gado, inda aka tanadi ƙwararrun masana da ke bincike akan fannoni daban-daban. A cikin sinema aka baiwa Najib Allah Dan Juma Umar ƙwararren mai bincike akan tsirrai da siddabaru na hukumar ta anti-corruption, wanda ya bayyana cewar bincikensu ya gano cewar shi wancan maye hayawan zan yakan yi amfani da wata shuka ne mai suna kimbar maharba, wacce yake bayarwa a yi turare, kuma a bincikensu sun gano duk wanda aka turarawa ita yakan fita daga hankalinsa ya dinga sumbatu, kuma da zarar a sumbatun nasa ya ambaci sunan wani sai shi mayan boge ya ce wanda aka ambata shi ne mayan. Ga ƙarin haske daga Najib Allah.
To shi wannan kumaran din yana zuwa ya tokare shi ya hana shi yin aikin da yake. To in haka ta faru shine sai a samu wasu abubuwa. Na farko ana samun tremors, shine shaking kamar girgiza ake cewa,
ko mutum ya sha abu.
Yawa, in mutum ya sha a ba sha bane ba, turare ne. Saboda haka in aka samu wannan tremors din, sannan akwai abin da ake kira hyper excitement, shine mutum zai kasance kamar ya haukace ta sosai. Saboda haka in suka shiga wannan yanayin a ƙarshe kai abin da za su dinga faɗa shine wane da wane ne suka kama su, shine abin da ya faru. So ita wannan plan din ma a yanzu a halin da ake shine amma hana yin turare da ita.
Najib Allah Dan Juma Umar kenan, guda daga cikin ƙwararrun binciken kwakwaf da hukumar yaƙi da cin hanci ta jihar Kano ta tanada domin kaddamar da bincike samfurin gani har hanji. Man sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
A sakamakon MOU da aka shiga da hukumar tattara haraji ta jihar Kano da kamfanin Busy Mobile don tattara kudaden haraji da na'ura ta POS don kokarin samar da aikin yi musamman ga waɗanda ke da kwalin degree, diploma ko NCE. Kamfanin Busy Mobile na ci gaba da tantance ɗaukar ma'aikata domin aiwatar da aiki a faɗin ƙananan hukumomi 44. Kuma ga wanda ke da certificate ɗin da aka yi magana, akwai form na garanto da za a siya a kamfanin Busy Mobile da ke gidan Ala Agege, Beirut Road, kan kudi naira 500, ko kuma a tuntube mu ta lambar waya kamar haka: 0803318876, ko kuma 0803586648.
A nan kuma dubin wata matar aure ta cika lokacin da ta yi yunkurin shiga da wayar salula gidan ajiya da gyaran hali da wato gidan kurkuku na Kurmawa. Matar mai suna Mariya Iliyasu, ƴar unguwar Gwammaja, an yi zargin cewa za ta kai wa ɗan uwanta wayar ne, wanda aka yankewa hukuncin kisa, amma kuma fa bayan ta shiga hannu ta yi nadama, ta ce tsautsayi ne.
Mariya Iliyasu, na zo gurin ƙanina ne, na fi shekara 6 ina zuwa nan. To haka yake, shi na kawo wannan waya kuma aka kama da ita. To cinci babba ce, saboda ta hannunsa yake gaya min an turo yaro ya kama ya kwace, sai ce da Allah an kawo masa wata, shi ne sai na kawo masa wannan ɗin.
DSC Musubawu Lawan Kofar Nasarawa shine mai magana da yawun ma'aikatan gidan ajiya da gyaran hali a nan Kano. Ya ce da zarar sun kammala bincike za su mika ta wurin ƴan sanda domin ɗorawa daga inda suka tsaya. Idan mai sauraro bai mance ba, ko a makon da ya gabata an cafke wata budurwa wacce ita kuma nata abin gagarumi ne, domin ta yi yunkurin shiga da ƙwaya ne gidan kurkukun na Kurmawa a cikin abinci domin kaiwa ga ɗan uwanta. Allah ya kiyaye
Kano.
Kamar yadda aka sani dai, babban sifetan ƴan sandan Najeriya ya duba ya kuma zaɓo wanda wanda ya cancanta a turo a matsayin commissioner ɗin sandan jihar Kano wanda zai maye gurbin CP Ahmad Iliyasu wanda ya samu ƙarin girma zuwa IG bayan tsawon lokaci IG yana duba wanda yafi kowa cancanta sai aka zabo CP Habu Ahmad Sani wanda kafin wannan lokaci shine commissioner ɗin sanda a jihar Bauchi CP Habu Sani an haife shi ne a gidan sarauta na Alhaji Ahmad Sani na Karhi wato hakimin gidan bango gundumar Dimbiso a karamar hukumar Wurno a jihar Sokoto kuma an haife shi a shekarar 1964 bayan karatun Alkur'ani mai girma kamar yadda yake al'adar kowane musulmi Malam CP Habu Sani ya samu zuwa makarantar primary da secondary a jihar Sokoto kuma bayan nan ya kammala digirin sa na farko a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto inda ya digiri a fannin geography daga shekarar 1985 zuwa 1990 ya kuma yi aikin bautar kasar sa ne a jihar Adamawa CP Habu Sani ya shiga aikin dan sanda ne a ranar 18 ga watan Mayu shekarar 1992 kuma tun daga wancan lokaci yayi ta rike mukamai da dama inda likafar sa ta ringa dagawa sakamakon lambobin girma da yake samu la'akari da kwazo da yake nuna wa wajen aiki kan mu je ga wasikar mu ta kai cewa takardar neman taimako ta wani bawan Allah wanda Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai sai an yi masa tiyata ana buƙatar jini da kayan aiki da sauran kunji-kunji mahukuntan asibitin koyarwa na malami ne Kano kuma suka buƙaci naira 80,000 domin yi masa wannan aiki yace ba shi da su ba shi da dalilin su sai kuma wani bawan Allah mai suna Sani Abubakar wanda ya fado daga kansu kafir a Benin lokacin da yake yin aiki a sana'arsa ta kafinta wannan bawan Allah ya gamu da karaya ne har ta kai kashin kafarsa ya fito likitoci sun nemi naira 110,000 domin yi masa aiki a asibitin Mutala amma kasancewar sa mai karamin karfi ga iyali abin ya gagara da ƙarƙen uwa da shi mutumin da yake yi wa wancan gini suka hada naira 60,000 yanzu naira 50,000 kawai ake nema dangin sa suka ce a bayan shi ma wannan bawan Allah ya rike kudi a hannunsa amma kuma Allah ya juya lamura yanzu ya zo yana nema da fatan bayan Allah za ku taimake shi musamman ma kasancewar yana kwance da karera kafa tana jini tsawon kwanaki amma babu damar dorawa sai an biya wannan kudi wanda a yanzu ake neman cikon naira 50,000 dan haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsa haka kuma ana kiran iyayen Halifa Nuhu Muhammad wanda za a yi wa aiki a asibitin Abubakar Imam akan kudi naira 25,000 wani bawan Allah daga Brigade ya aika masa da naira 27,000 yace naira 2,000 yayi kudin mota sakonka ya iso ubangiji ma sakaya da gidan aljanna abinda kuke Allah ya sa ku daukin ninkin baninkin a gidan aljanna yanzu kuwa lokaci yayi da Zulaihat Yusuf Aji za ta karanto mana wasikar ta takeicho
wasikar mu takeicho ta wannan rada ta fito ne daga hannun wata ma'aikaciyar asibiti wata tace san zuciya da musifar san kudi ko ta halin kaka ya sanya na rasa aiki na wanda da shine nake taimakon iyayena da ƴaƴana kawai sai na tsinduma cinikin jini a asibiti inda na rinka ciwatuwar sayar da jini 13,000 wani lokacin ma har 7,000 sayarwa nake tun ba a gano yanda muke wannan hada-hada ba har ta kai lamarin ya fito fili sannan kuma a wannan lokacin ne asibitin da nake aiki da su suka ringa yi min fada akan na daina wannan al'ada duk dan suna son aiki da ni sai dai kuma kash na riga nayi mugun sabo da kuɗi hakan yasa na kasa daina waccan ciwatuwa wata rana mun kulle irin wannan ciwatuwa ni da abokin aiki na muka sai da jini roba daya ashe jinin na dan wani mai fada a jini bayan da aka yi bincike aka kuma gano mu muka sayar da wannan jini kwatsam washe gari sai ga circular ta canja an kore ni daga bakin aiki na da haka nake kira ga masu hali irin nawa kuma na yi imanin suna ji na da su tuba su daina wannan al'ada domin dai duk abin da ya ci doma bai barin awai
to gani ga wani dai an ce dama ya ishi wani tsoron Allah duka duka kuma da wannan ne shirin zai jalin zamin sa a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdullah Aminu Abdu Baka Noma Zulaihat Yusuf Aji da Nisaiba Umar Madaki sai Abdurrahman Hamis na Madina wanda da taimakon Salisu Ahmad Garanya suka sarrafa na'ura dan sadan da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh